au tawa zero kukeji malam.
Prince Production.
Dola abaran na fadi yarda nake jin ki cikin raina. Soyayyar ki ta ratsa jini bargo duka kallabina. Ko da yaushe a gare ki za ta dinga zubin kauna kamar adashi kin san mun jima da ginin soyayyar mu kada ta rushe daure inda bacin rai kore bar hawaye mu soyayya ta dan share ki gane cewa sai da ke soyayya gurin kini na koya zan ji jiki duk a sanda a so kika juya min baya
sabo in ji Hausawa suka ce turken wawa yarda in kika gina a fannin so zan zama gawa
kin shaida yarda zuciya ke sanki ba ni gazawa
nan sa ke ce